This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Kuke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan rana a yau Alhamis 6 ga watan Maris na shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zara da kanin labarai.
Kungiyar Hamas ta faɗa a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila ƙwarin gwiwar ficewa da kai yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ministan tsaron Faransa ya ce kasar tana musayar bayanan sirri da Ukraine bayan da Amurka ta dakatar da musayar bayanan sirri tsakanin ta da Ukraine din. Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Canada sun gudanar da wata tattaunawa akan harkokin kasuwanci bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya jinkinta ƙarin wani sabon haraji akan shigo da motoci.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa yayin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da sabuwar manhajar karɓar haraji, ɗan ƙasar da kuma manazarta na tofa albarkacin bakinsu kan alƙiblar ta gwamnati a ɓangaren haraji.
Ana tara kuɗi domin a gina ƙasa, domin a ciyar da talaka gaba. Ta haka ake so a ce za a tara kuɗin, kuma a ce wai kuma ana so talaka ya zo ya ƙara yin zaɓe.
Ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan cece-kucen rufe makarantu a wasu jihohin Najeriya a lokacin wato azumin watan Ramadan. A daidai lokacin da gwamnatin jihar Katsina ta ba da umarnin ci gaba da karatun ɗaliban shekarar ƙarshe ta babbar sakandare. Muna nan tafi da shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana, da kuma tsarabar mu ta Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta faɗa a yau Alhamis cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila ƙwarin gwiwar ficewa daga yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ɗin ya ce za a ga mummunan sakamako muddin Hamas ba ta sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a Gaza. A dandalin sadarwa na Truth Social, Trump ya bayyana cewa ku saki dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su a yanzu nan, kuma yarda dukkanin gawawwakin mutanen da kuka kashe ko kuma taku ta kare. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗa a yau Alhamis cewa Faransa tana musayar bayanan sirri da Ukraine biyu bayan matakin da Amurka ta ɗauka na dakatar da musayar bayanan sirri tsakaninta da Ukraine ɗin. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin tarayyar Turai suka hallara a yau Alhamis a Brussels tare da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky domin gudanar da wani taro don tattauna batun ƙara kashe kuɗaɗe a fannin tsaro da kuma ƙarfafa alƙawuran goyon bayan Ukraine a yakin da take yi da mamayar Rasha. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce gabanin tattaunawar membobin EU za su ɗauki ƙwararren matakai nan gaba, yayin da ya bayyana damuwarsa kan sauyin da aka samu daga Amurka na goyon bayan Ukraine a ƙarƙashin sabon shugaban ƙasar Donald Trump. A yau ne ministan kuɗi na China ya buɗe ƙofar ƙara matakan ƙarfafa gwiwa a taron majalisar shekara-shekara na wannan makon, a yayin da ƙasar take fuskantar ƙarin haraji inda tattalin arzikinta zai iya samun tangarɗa, yayin da take ƙoƙarin samun ci gaba da kusan kashi 5 cikin 100. Lan Fon, yayin da yake zanta da manema labarai tare da wasu jami'ai kwana guda bayan jawabin shekara-shekara, ya ce China na da isasshiyar damar tunkarar duk wani ƙalubale daga cikin gida da waje da ke barazana ga ci gaban tattalin arzikinta. Gwamnatin ta ba da sanarwa a jiya Laraba cewa za ta tura ƙarin kasafin kuɗin shekarar 2025 idan aka kwatanta da na bara don ci gaba da bunƙasa tattalin arzikinta cikin sauri, yayin da ta shiga turka-turkar kasuwanci da Washington.
Ta jima kaɗan Zara za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar manhajar biyan haraji wadda za ta maye gurbin tsohuwar hanyar da ake amfani da ita ta remita. A zaman wani bangare na kokarin da take yi na inganta sha'anin karbar haraji a kasar. To sai dai wasu ƴan kasar na ganin cewa ya kamata a gani a kasa dangane da dimbin harajin da gwamnatin take tarawa. Wakiliyar mu Abuja Rukayya Basha na dauke da karin bayani.
A wata sanarwar da babbar akawuta gwamnatin tarayyar Najeriya, Dr. Oluwa Oyin-Madi'in ta fitar ta ce yanzu gwamnatin kasar za ta na amfani da sabon tsarin karbar haraji ta manhajar TIMRAS da ya fara aiki ranar 4 ga watan da muke ciki. Oyi ta ce yanzu dukkanin ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar za su na samun kudaden shigar su ne ta manhajar TIMRAS. Kuma manhajar za ta kasance wajen cirar kudaden haraji da kanta asusun waɗannan ma'aikatu da kuma asusun ma'aikatan da ke aiki ƙarƙashin ma'aikatun, sai kuma sauran asusun kamfanonin da ke cikin ƙasar da suke biyan kudaden haraji ta ma'aikatar FIRS da dai sauransu. Babbar akawun ta ƙara da cewa manhajar TIMRAS ɗin za ta na ɗaukar bayanan asusun bankuna da kanta, wanda kuma hakan zai ba ta damar cirar haraji kai tsaye. Baya ga nan, manhajar TIMRAS ɗin za ta na bibiyar ayyukan kasafin kuɗi da ma'aikatan ƙasar suka aiwatar domin ya yi daidai da kasafin da aka ware musu. Koyaya masu bibiyar lamuran yau da kullun ke ganin sabbin tsare-tsaren na karɓar haraji da gwamnatin shugaba Tinubu ke aiwatarwa, Imrana Wadanas da ke matsayin shugaban ƙungiyar rundunar talakawan Najeriya ya ce:
ana an sa haraji, ana kuma neman kuɗi domin a aikace a fitan ƙasa, amma ba irin neman kuɗi irin wannan na zalunci da son zuciya ba. Tsakani da Allah, tunda kowane irin al'amari da ƙasar yana doka, amma mai girma shugaban ƙasar Najeriya ba haka ake neman kuɗi ba, ba haka ake tara kuɗi ba. Ana tara kuɗi ta wajen tausaya ma talaka, ana tara kuɗi domin a gina ƙasa, domin a ciyar da talaka gaba. Ta haka ake so a ce za a tara kuɗin, kuma a ce wai kuma ana so talaka ya zo ya ƙara yin zaɓe. An kasa yi ma talakan ƙasar nan maganin tsaro, an kasa yi ma talakan ƙasar nan maganin yunwa, an kasa yi ma talakan ƙasar nan maganin hauhawar farashi, an kasa yi ma talakan ƙasar nan ta yadda zai samu sauƙin rayuwa. Amma kullum sai a bullo mashi da can, a bullo mashi da nan, haraji, 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 haraji. Wai shi harajin nan in an same shi me ake yi da shi?
Yusha'u Aliyu da ke sharhi kan tattalin arziki na ganin sabon tsarin karɓan haraji na TIMRAS ɗin za ta samar wa gwamnatin ƙasar hanyoyin shigar kuɗi mai yawa.
Wannan tsari na TIMRAS wanda aka shigo da shi a 2025 zai zama makofi ne na tsarin nan na da ake amfani da shi na remita. Wannan sabon tsari na TIMRAS ya zo daidai lokacin da gwamnati take ƙoƙarin ta sake fasalin haraji, wanda kuma ana faɗaɗa harajin da za a karɓo ne saboda irin burin da ake da shi na tattalin arzikin ƙasa. Kuma idan aka yi nasarar wannan TIMRAS da kuma shi sabon harajin, to kudaden shiga fa za su ƙaru ma gwamnati sosai, sai dai kuma ƙaruwansu muna fatan ya haifar da ƙaruwan ci gaba da bunƙasan tattalin arzikin ƙasa.
'Yan ƙasar dai na fatan ganin gwamnatin tarayya za ta yi amfani da harajin da take karɓa wajen gina ƙasar da kuma samar da sauƙin rayuwa. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha, yanzu kuma ga Zara ta dawo da cigaban labaran duniya.
Manyan jami'an diplomasiyar Amurka da na Canada sun gudanar da wata tattaunawa a jiya Laraba akan harkokin kasuwanci, yayin da shugaban Amurka Donald Trump ya jinkirta ƙarin wani sabon haraji na kashi 25 akan shigo da motoci daga Canada da Mexico na wata guda. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sakataren harkokin wajenta Marco Rubio da ministan harkokin wajen Canada Melanie Joly sun tattaunawar haɗin gwiwa kan ƙalubalen tsaron iyakoki, cinikayya da juna da kuma wadatar tattalin arziki. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Carolina Leavitt ta shaida manema labarai cewa Trump ya tattauna da manyan jami'ai na kamfanonin ƙera motoci na Ford da General Motors da kuma Stellantis kafin ya bayyana jinkirin harajin. Ta ce Trump ya buƙaci masu ƙera motocin da su kai mai da su mayar da ayyukansu daga Mexico da Canada zuwa Amurka domin kaucewa harajin a gaba. Jami'an Koriya ta Kudu da kafofin yada labarai sun bayar da rahoton cewa akalla mutane 15 ne suka jikkata lokacin da wasu jiragen yakin kasar guda biyu suka kai hari bisa kuskure a wani kauye mai yawan jama'a yayin atisaye a yau Alhamis. Jami'an ma'aikatar tsaron kasar sun ce jiragen yakin kirar KF-16 guda biyu kowannen su ya harba bama bamai kirar MKVE masu nauyin kilomita 500 guda hudu a wajen wani wuri da aka kebe a Puchion yayin wani atisaye da aka yi da misalin karfe 10 na safe a gogon kasar. Jami'an sun kara da cewa jiragen yakin na gudanar da atisayen haɗin gwiwa ne da sojojin Amurka a kusa da kan iyakar kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin jihar Katsina ta bada umarnin ci gaba da koyarwa ga ɗaliban shekarar ƙarshe na babbar sakandare biyu bayan rufe makarantun jihar a wannan watan na Ramadan. Hutun na lokacin Ramadan da jihar ta Katsina tare da wasu jihohin arewacin Najeriya suka ayyana a dokance ya janyo cece-kuce tare da ra'ayoyi, kamar yadda wakilin Musa na Sha'abu Malumfashi ya jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikin 'yan yankin.
Sanarwar wacce daraktan gananan makarantun sakandare na jihar Katsina Kabiru Dodo ya sanya mu hannu ta umarci shugabannin makarantu da su ci gaba da yin bitar karatu wato lesson daga 9 na safe ya zuwa 12 na rana a ranakun Litinin har zuwa Alhamis. Haka kuma za a dore har ranar 27 ga watan Maris da muke ciki. Sanarwa ta ci gaba da cewa ɗaliban makarantun kwana waɗanda wannan lamari ya shafa an umarce su da su sai makarantu mafiya kusa da gidajen iyayensu don yin wannan bita to lesson. Tsarin dai ya shafi ɗaliban da za su ɗauki jaraba kammala makarantun sakandare ne wato SSCE exams. Na zanta da iyayen yara don jin ta bakinsu game da wannan hutu da aka bada na watan Ramadan.
Kaga shi dai azumi yanayi ne na daina cin abinci. To su yaran makaranta kaga da wuya a ce hukuma makaranta ta ba su abin da ya kamata su ci in sun kai azumi. To maida su gida gaban iyayensu yana da nashi amfanin, akalla dai za su ci mai kyau su sha mai kyau a wajen buɗe baki. Shi kuma karatun nan da aka yanke kaga shi kuma an ɗan rage wasu darussan da ba a yi kwabarin ba. Ni dai ra'ayina shi ne kawai in hukumomin makaranta idan an gama hutun za su iya su ba da time a yi kwabarin to ai lafiya lau ba wani abu ba ne ba.
Alhamdulillah wannan abun alfahari ne, abun godiya ne ga Allah domin yana da amfani ƙwarai da gaske. Amma kansa ana abin fasara daban, wasu na ganin kamar ba ba daidai ba ne ba, amma za ka yi suke ko ba yi masa daidai ba saboda wani dalili na ƙabilanci ko na addinanci za a ɗauko shi a soka cikin al'amarin da babu ruwanka ciki. Misali mutumin da ke Sokoto in yayi ya ba yara hutu saboda ƴaƴan musulmai ne suna makaranta an taimaka musu don su samu su natsu. So in an dawo za su ci gaba da karatu za su yi, in an jaraba kuma su ci. Muna sa ran abin da aka yi an yi daidai.
Mun ji daɗi da aka riha makarantu ya za su dawo su yi azumi cikin gidajen saboda makaranta ba abincin kirki, amma ƴaƴanmu duk sun dawo za su yi ibada gaban mu.
Gaskiya ne a kona da irin ra'ayinsa da kuma kona da irin fahimtarsa a matsayina kuma na Krista. Gaskiyar maganar shi ne wannan jihohin nan da aka ce an je hutu ɗin nan masu iya magana sun ce tuna baya shi ne roko. Wasu jihohin nan fa an taba kadamar da addinin musulunci a jihohin nan. To watakila in suna fitowa ta wannan bangare ne suke wannan. To dama kowane jiha a Najeriya na da irin tasa tsarin dokoki in bane dokoki suka safi zaman tarayya ba. To ka ga gwamnan da iko ya abin da zai yi a cikin jiharsa bisa ga tsarin mulkin jiharsa. Dole ne Krista ya yi korafi domin zai ga yaron shi da yake baya azumi wannan lokacin aka dawo da shi a gida yana zama ba zuwa makaranta kuma an biya musu ko kudin jarabawa yana jiya zai je ci jarabawa ko kuwa ya je karatu ya ci jarabawa sai an dawo da shi gida. Dole ko ne Krista ne zai iya wannan maganan, kuma dole za su gani kamar cewa ba a damu hakki ko hakkokinsu, amma dole Kristoci su yi hakuri a kafin da ya faru. In an bi kusan yawanci jihohin mafi yawancin al'umman su duk musulmai ne. Amma duk da haka ina so in ce inda za a yi wannan abu a nemi shawarar iyaye ko shawarar iyaye su ji ko ya za a faɗa.
Pastor Yohana Buru kenan mai wazin addinin Krista.
Sansha Malumfashi murya Amurka daga Katsina Nigeria.
Ta gaida na Malumfashi. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nigeria za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka nan kuma a kowane lokaci ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako kuma na farko a cikin wannan wata na Ramadan zai yi magana ne akan mahimmanci ko kuma fa'idar yin azumi musamman ma ga lafiyar jikin dan Adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar mahimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san wannan lokacin da ake dauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukarin da ke cikin jikin dan Adam, da hakan zai rage hatsarin kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teba, hana kasala, yana kuma taimakawa wajen inganta garkuwar jiki da sauransu. Domin tattaunawa kan wannan batu muna tare ne da Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi, inda ya fara da yi mana bayani game da alfanun yin azumi ga lafiyar dan Adam. Likita gare ka.
Azumi dai yana da muhimmanci ga lafiyar dan Adam, kamar yanda da farko ma Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce a yi shi, aka nuna kuma muhimmancin shi a jikin dan Adam ta fannin kwakwalwa, lafiyar kwakwalwa kenan, da lafiyar zuciya, da lafiyar cikin mutum, da lafiyar garkuwar jiki, duka azumi na taka rawa matuka.
To likita, ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage sugan da ke jikin mutum?
Azumi yana taimakawa matuka gurin rage sugan jikin dan Adam da kuma daidaita shi, saboda da farko dai yayin da mutum yayi sahur, ya ci abinci, ya sha ruwa, dan zirga-zirgan da mutum yake yi na zuwa kasuwa ne, na zuwa office ne, na zuwa gurin wa'azi ne, ko na zuwa makaranta, wannan energy da yake samu ko kuma energy da take samu na yin wannan zirga-zirgan duka saboda taka rawan suga ne yake jiki dan Adam, wanda ba dole a ce mutum ya sha sugan directly ba, ko batu wala Allah ya ci abincin da akwai sugan kenan, wato kamar a ce carbohydrate kenan. So da zarar mutum ya samu wannan kuma a cikin abincin shi, so sai ga dan Allah subhanahu wataala ya samu yayi duka zirga-zirgan da ya kamata a ce yayi, duk da dai yana yin su, karfi yana raguwa, kasala yana zuwa, wannan kuma yana nuna alamun sugan yana raguwa kenan. Kamar yanda dai mutum za a ce ya samu ne a mota, yayi full tank, so sai kuma yazo ya dan fara zirga-zirga a cikin gare su. Da zarar zirga-zirgan nan aka yi minti 30, aka yi awa 1, awa 3, awa 4, to dole man nan da aka sha zai ragu, so hakan shi ma dole sugan da mutum ya sha a jikin shi zai fara raguwa.
A likitance, ta yaya azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya?
Azumi yana matukar taimakawa gurin lafiyar zuciya ta fannuka kamar haka. Na farko dai, kamar yanda muka sani, abin da ya hada da hawan jini ya hada da zuciya, saboda zuciya da jini da jijiya su guda ukun nan ne suke haduwa sai a samu wato ainihin hawan jini ko kuma saukan jini shi din kanshi. So da zarar mutum ya kasance yana da hawan jini, saboda azumin da yake yi yana taimakawa gurin rage kiban mutum ko kuma weight management kenan in general haka, so sai kasance ya taka rawa matuka gurin rage blood pressure. Haka ma kuma dehydration ko kuma isasshen ruwa a jikin dan Adam shine babban dalilin da yasa ake samun low blood pressure. So duk wanda suke cewa suna da low blood pressure, kashi 90 din su a cikin 100 saboda rashin isasshen ruwa ne a jikin su. So kun ga kenan, ga wanda suke da hawan jini, tunda ana azumi mutum ba zai iya shan ruwa ba sai lokacin da ya kamata ko lokacin da aka amintar masa addinance, to wannan rashin shan ruwan aka samu dehydration, to nan dehydration din tunda kuma da mun san yana causing low BP, to at the same time yana rage hawan jini. So wannan shine na farko. Na biyu kuma, yana matukar taimakawa gurin cholesterol levels din mutum da daidaita su. Wato aka ce cholesterol zamu iya cewa kenan kitse ko kuma maiko, wanda sun rabu kashi biyu, muna da low density lipoprotein, muna da kuma high density lipoprotein. Sai dai kawai anan low din shine marar kyau, high din kuma shine mai kyau. So kitse ne ko ince maiko ne wanda in ya taru a jikin dan Adam yake iya munana zuciya ko kuma ya kasance ya kawo matsala wa zuciya, wanda kuma matsalan yakan akuni yayin da wannan maikon ya yawa yakan je ya makale a cikin jijiyan dan Adam. So yayin da jini ya zo wucewa, sai wannan maikon ya hana shi wucewa da ya cancanta. Zamu mu iya cewa alal misali mutum ya samu tiyo ne da ruwa a ciki amma kuma a ce akwai gantsa kuka da yawa a cikin wannan tiyo din, so kun ga ruwa zai na fitowa sai da amma ba zai fito yanda ya cancanta ba, kuma ko da ya tashi fitowa ne zai iya fitowa da wannan dattin gantsa kukan. To wannan zamu iya cewa nan dattin gantsa kukan shine maikon da yake mannuwa a ta cikin jijiyan mu, kamar yanda gantsa kukan yake iya mannuwa ta cikin wannan tiyo din nan. So wannan maikon kuma yayin da ya fara taruwa ba yi komai akai ba, to yakan iya datsar da wucewan wannan jinin. So da zan ya datsar da shi kuma sai a samu condition known as atherosclerosis. Wannan atherosclerosis din kuma yana taka rawa ne saboda plaque formation of fat din, wato yayin da ya kasance an samu hawa-hawa na wannan maikon da baya da kyau a jikin dan adam, sai je ya makale cikin jijiya ta ciki, to sai hana jini wucewa. So da zaran mutum kuma ya kasance yana azumi, to idan Allah subhanahu wataala hakan baya faruwa, saboda mutum baya yawancin abincin da yake kara maikon ma in the first place, kuma baya ma samu ya ci abincin da yake so ko kuma take so a lokacin da suke so, saboda akwai regulation da lokacin da mutum zai ci abinci da kuma irin awannin da zai yi wanda ba zai ci abinci ba. So wannan shine manya-manyan hanyoyi guda biyu da yake taimakawa gurin lafiyar zuciyar dan adam.
To likita, ta yaya ma yin azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa?
So azumi tabbas yana taimakawa matuka gurin lafiyan kwakwalwar mutum ta fannin gyara wani abu shi cognitive function. Wannan cognitive function din nan kuma a takaice shine sashi na kwakwalwa ko na jikin adam a fannin kwakwalwa da yake taimakawa gurin tunanin mu, gurin nutsuwan mu, gurin hankalin mu, gurin yanke hukuncin mu, gurin shawarwa kan matsaloli na yau da kullum, gurin su nazari tare da sauransu haka. So yanda kuma hakan yake faruwa shine ana samu wani abu shi neurogenesis. Neurogenesis kuma daga word neuro yana nufin neurons kenan. Wannan sashi ne na kwakwalwar mutum da yake gina kwakwalwar in the first place. Genesis kuma shine production of the neurons kenan. So yayin da mutum yake azumi, wani bincike ya tabbatar da cewa ana samun wa'innan production of the neurons din, kuma yana taimakawa matuka sosai gurin cognitive function. Na biyu kuma aka samu neuroprotection. Wannan neuroprotection din kuma kamar yanda na faɗa, neurons din da suke gina kwakwalwa to suna samun kariya saboda azumin da mutum yake yi, suna samu su huta, ba sa samu suna yin kaman irin aiki da mutum yake lokacin da baya azumi, saboda yawanci yace da mutum yake abunda da zarar mutum yana kuma wato ainihin azumi yana samun hutu na kwakwalwa, hutu na zuciya, hutu na jikin shi, tare da hutu na abincin da yake ci da kuma abincin da abin da yake sha kuma.
Shin akwai wasu ƙarin bayanai da ya kamata mutane su sani game da amfanin yin azumi ga lafiyarsu?
Eh, tabbas akwai su. Ai, kamar yanda muka faɗa, yana taimakawa gurin lafiyar cikin mutum, saboda kamar yanda muka sani mutum yakan ci abinci akai-akai. So cikin nan adam yana taka rawa matuƙa gurin narkar da abinci, wato digestion kenan, tare da fitar da abincin. To da zarar ka dan bar cikin ka ya samu ya dan huta, so ba abun mamaki bane waɗannan duka su ma functions din nan za su samu su huta. Sai ga gastric lining ɗinka, wato ko gut lining kenan, wanda shine sashin cikin mutum ta ciki, so sai ganshi shi ma yana samu yana karfafawa, yana ƙara samun hutu, and sai ga digestion din is faster kuma is better yayin da mutum ko da ma ya sha ruwa daga baya. Na biyu akwai microbiota balance ko kuma microbiome balance. Wannan shi microflora ko microbiota, waɗansu bacteria ne wanda su kuma suke da kyau, ko ince positive bacteria kenan, wannan ana samu su a cikin dan adam. So wallahi wata rana sukan yi ƙasa, wata rana sukan yi sama, amma in mutum yana azumi, so da idan Allah subhanahu wataala sai kaga sun daidaita, sun yi yanda ya cancanta. So wannan shi ma yana da matukan kyau ga wanda yake da azumi. Sai kuma aka samu autophagy. Autophagy daga wato auto yana nufin automatic, phagy kuma shine yayin da sinadaran cells din jikin dan adam suke fitar da waɗansu datti na jikin dan adam da baya bukata, musamman ta fannin fitsari ko ta fannin bayan gida ko ta fannin zufa, saboda azumin da mutum yake yi. Akan samu irin su homeostasis tare da a lot of other very very important key factors in da alhamdulillah suke taka rawa. Sai sa azumi kamar yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa ayi, so abu ne wanda a likitance yana da matukan amfani.
To likita, daga ƙarshe, wacce shawara zaka ba ma waɗanda ba sa iya cin abinci musamman ma idan an sha ruwa?
Babu mamaki bane ka samu wanda gashi sun gama azumi ko ince sun sha ruwa, amma kuma in suka zo shan ruwa sai su je ba su da shaukin cin abinci ko kuma ba su da shaukin shan ruwa ko kuma wani makamancin haka. So gaskiya irin wannan shawaran da muke bayarwa, inda har kasance ka fadi ko kuma kin fadi cikin irin waɗannan mutanen, to yakan taimaka wata rana a ɗan yi amfani da fruit salad inda aka samu hali. Fruit salad kuma haɗa da ɗan kayan itace haka, irin kamar zuwa ce ɗan lemu, ɗan ayaba, su ɗan kankana ko su abarba, naka ɗan haɗa su, wanda yake da hali ma zai iya haɗawa da su grapes ko kuma apple. So ko da ma duk abin da mutum Allah ya samu hali, to zai ɗan iya haɗawa. To aka yi mixing waɗannan, to yana taimakawa gurin ba mutum appetite. Kuma ko da mutum ya ji baya jin shauƙin sha, inda ba wai amai ba ne zai sa shi alal misali, so don Allah ya haƙuri ya dage ko kuma ta dage su ga sun sha wannan saboda zai ba su appetite zai dan sa dan dano kenan a tagaice na farko na biyu zai dan ƙara suga a jikin mutum saboda mutum ya yi awa da awanni bai ci ba bai sha ba sau dole sugan jikin shi ya yi ƙasa hakan zai sa masa kuma ya dan samu kuzari da dan ƙarfin fita sallah sannan ko kuma tunda yawanci daga cikin wannan fruit din akwai ruwa da yawa a cikin su musamman kankana to kuma ko mutum ma baya jin shaukin shan ruwa so wannan ruwan da yake cikin kankana da su lemu da sauransu haka to shi ma zai taimaka matuka gurin fighting dehydration din da ya samu lokacin da yake azumi so a cikin haka kuma dan kokata yin haka haka ma kuma wanda ba su samu damar yin sahur so koda wannan fruit salad din ne suka yi amfani da shi to shi ma zai taimaka in ya so haka idan da sallan asham can karfe 8 da rabi zuwa karfe 9 alal misali to mutum zai iya zuwa ya zauna ya gode cin abinci insha Allah ta'ala to zai ji daman ko in ce zai ji dandanon cin wannan abincin
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagum da ya ilmantar da mu a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda zamu tattauna kan yadda mutane ya kamata su kula da kansu musamman a wannan lokaci na azumi mu huta lafiya
kuma dalla yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aika mana ta email
yau filin zai fara ne da sakon hadin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaran da Isu Makira Madatai da Iliyasu Yakuba Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai masu cewa salamun BOA a wannan yanayi na hannu baka hannu akushi da al'umma ke ciki akwai matukar bukatar malaman addinai su bazama wajen fadakar da masu hali irin roman da ke tattare da taimaka mu masu karabin karfi a nan duniya da ma gobe kiyama sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa sannu dai azumi na tafiya to fatan mu shine Allah ya sa mu yi karbabbe masu shi kuma dan Allah a taimaka mu waɗanda ba su da shi Sako na biyu na Suleiman Alhaji Buhari ne daga jihar Damagaran Jamhuriyar Niger mai cewa bayyana kasashen Mali da Burkina Faso da kuma ƙasa ta Niger a matsayin waɗanda suke kan gaba a duniya wajen fama da matsalar tsaro kuma suke zama barazana ga tsaron yankin Sahel da wani rahoto ya fitar bayan ballewarsu daga kungiyar yammacin kasashen Afirka ECOWAS da kuma bude tasu kungiyar ta AES wannan rahoto ba gaskiya bane ganin cewa akwai wasu kasashe na Afirka da suka fi waɗannan kasashen matsalar tsaro kamar Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo da Sudan to amma ficewarsu daga ECOWAS ce ta janyo musu bakin jini a irin duniya
to madalla kafin mu kai ga labari a takaice bari mu ji darasin watan Ramadan
sunana Bello Abdullahi Abubakar Sokoto
wani irin darasi wannan azumi ya koya maka
to wannan azumi da masana azumi da suka gabata gaskiya sun koyar da ni darussa da dama da farko darasin cewa akwai samu akwai rashi in lokacin da banana banana ba kan dan samu ai harkokin ka ka cika cikin ka ka shara din ka hankalin ka kunci so wasu lokuta abin da ke zo min garai shine in samu in cika cikin hankalin na kunci yanzu azumi ya to ina jin yunwa ina jin yadda yanayin jiki na ka bani musamman ni da yake yarayi na imanin rashin lafiya ta ulsa to sai in fahimci waɗanda suke cikin talauci ba su da zarafin da suke samu abinci mai kyau kuma kusan koyaushe su ci kina haka su gudanar rayuwarsu da zunguwar alaina akwai bukatar in taimaka ko in hanyar da zai sa su har iya taimaka musu ba in sai abinci gidan na wata guda ya aje ba inda daya na kawai shikenan dai dibi na kwana biyu uku hudu a raba ma saura in kuma jira Allah ya sake kawo kuma ina da yakini Allah na kawo don ana cigaba da yi ba tare da wata matsala ba wannan yana ci abubuwan da nika na koniko ya kuma kan lake bani a cikin wannan azumi da muke ciki
to madalla Allah ya bamu da wato darussa kula da ke ciki da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci ta fada a yau cewa barazana daga shugaban Amurka Donald Trump na baiwa Isra'ila kwarin gwiwar ficewa da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza waɗannan kalaman na zuwa ne kwana guda bayan da Trump ya ce za a ga mummunan sakamako muddin Hamas bata sako sauran mutanen da ta garkuwa da su ba a Gaza Ministan tsaron Faransa ya faɗa a yau cewa Faransa tana musayar bayanan sirri da Ukraine biyu bayan matakin da Amurka ta ɗauka na dakatar da musayar bayanan sirri tsakaninta da Ukraine ɗin. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban tarayyar Turai suka hallara a yau Alhamis a Brussels.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma a dakatar shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a wani din Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Kila Williams. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalama.